Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko Fara'a ko Sarauniya ko Nomad ko Niya FM ko kuma Dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin Abari ya huce. Da farko dai ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wayi gari lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Dakarun jaddada demokaradiyya a Syria SDF a takaice, jiya Juma'a sun kwace iko da dokacin tungar ISIS da ke Manbij, wanda ke daura da kan iyakar Turkiya, a cewar mai magana da yawun kungiyar. Dakarun na SDF sun gaya ma kafar labarai ta Reuters cewa suna kan kakkaɓe birnin bayan arcewar tawagar mayakan ISIS da ta rage a birnin. Dakarun waɗanda ke samun goyon bayan Amurka sun kuma kubutar da farar hula sama da 2000 waɗanda mayakan ISIS suka rinka yin garkuwa da su, a cewar Sharfan Darwish na kungiyar mayakan Manbij mai alaka da SDF. A halin yanzu an yi cikakken kwato birnin, to amma muna kan aikin kakkaɓe duk wani abin da ka rage, a cewar Darwish ga kafar Reuters. Tunda farko a jiya Juma'ar, mataimakin jami'in yada labarai na headquarters tsaron Amurka ta Pentagon, Gordon Drobich, ya gaya wa manema labarai a birnin Washington cewa a bayyane take cewa ISIS ta shiga uku, sannan ya bayyana kwace Manbij da na baya-bayan nan a kudirin sojojin gamayya na kawo ƙarshen aika-aikar ISIS. Jami'an kiwon lafiya a Najeriya na kan shirin gudanar da wani gagarumin aikin rigakafin cutar shan inna ko polio bayan bullar cutar a wurare biyu, wanda wani babban koma baya ne ga bangaren kiwon lafiya na kasar wanda ke kan tafarkin barata daga cutar. Jami'an kiwon lafiya a Najeriya sun ce suna shirin yin rigakafin ga yara wajen miliyan 5 daga farkon wannan watan a jihar Borno ta arewa maso gabashin kasar, inda aka samu bullar cutar ta baya-bayan nan. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya ruwaito kwamishinan kiwon lafiya na jihar Borno Ibrahim Miringa na cewa tuni ma jiragen yaƙi masu saukar ungulu suka shiga jigilar rigakafin cutar polio zuwa wannan jiha mai sarƙaƙiya, inda mayakan Boko Haram masu tsawon ra'ayi ke aika-aikarsu. Hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya WHO jiya Juma'a ta ce cutar polio ta yi ta yaɗuwa a jihar ta Borno na tsawon shekaru ba tare da an gano ba. Ƙungiyar ta Boko Haram da ke jihar Borno ta fito baro-baro tana yin tar da aikin rigakafin tare da hana jami'an kiwon lafiya gudanar da aikin a yankin. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yar takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ta bayyana takardun shaidar biyan harajinta da kashi 34.2 cikin 100 na kuɗin shigarta bara, a yayin da ɗan takarar jam'iyyar Republican Donald Trump ke ci gaba da fuskantar matsin lamba kan ya bayyana tasa takardar shaidar biyan harajin. Clinton da mataimakinta Tim Kaine sun bayyana takardun harajin su jiya Juma'a. Ken ya biya da kashi 20.3 cikin 100 bara. Hadimar yakin neman zaben Clinton da Ken, Jennifer Palmieri, ta faɗa a wata takardar bayani cewa Clinton da Ken na ci gaba da nuna kyakkyawan misali a ɓangaren hada-hadar kuɗi. Sannan ta yi kira ga Trump da shi ma ya bayyana takardar harajinsa, kamar yadda duk manyan 'yan takarar shugabancin Amurka suka yi cikin shekaru 40 da suka gabata. Trump ya sha faɗi a baya cewa ana kan kintsa bayanan hada-hadar kuɗinsa, kuma ba zai bayyana ba har sai an kammala. To amma ƙwararru sun shafe watanni suna bayyana cewa ƙa'ida ba ta hana mutum bayyana takardun harajinsa a yayin da audita ke dubawa ba. Jami'an tsaron Amurka sun yi kira ga Russia da ta sassauta kalamanta game da Ukraine, tare da gargadin cewa Rasha na iya ƙara zafafa al'amarin da tuni ma ya ta'azzara. Muna matukar damuwa, a cewar mataimakin sakataren yaɗa labaran headquarters tsaron Amurka ta Pentagon Gordon Drobich jiya Juma'a, wanda ya jaddada cewa ya kamata Rasha ta ɗau ƙarin matakan hana ci gaba da sukurkucewar al'amura. Drobich ya ce Amurka bata ga wata shaida mai ƙarfafa zargin Rasha na cewa ƙasar Ukraine ta yi ta ƙoƙarin ƙaddamar da harin ta'addanci ba. Yana mai nuni da abin da ya kira take-taken Rasha na yawan yin sharri ga Ukraine. Tun da farko Rashar Prime Minister Dmitry Medvedev ya ce Rashar na iya katse dangantaka da Ukraine saboda barazana ga tsaro na baya-bayan nan. An ci gaba da hulɗar diplomasiyya tsakanin Rasha da Ukraine har ma bayan da Rasha ta haɗe Crimea, wanda kafin nan wani yankin Ukraine ne wanda mazauna ciki suka kada ƙuri'ar ficewa a shekara ta 2014. Haka ma da Rasha ta ba da tallafi ga 'yan awaren gabashin Ukraine waɗanda suka ayyana 'yancinsu daga Ukraine ɗin. Kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya ya ba da umarnin tura ƙarin sojoji 4,000 zuwa Sudan ta Kudu, duk kuwa da rashin amincewa da hakan da gwamnatin ƙasar ta nuna. Jiya Juma'a, kwamitin tsaron ya amince da daftarin ƙudurin da aka yi a Amurka, wanda kuma ke ƙunshe da tanajin barazanar ƙaƙaba takunkumin makamai ga gwamnatin Sudan ta Kudun, muddin bata ba da haɗin kai ga batun tura sojojin ba. An kaɗa ƙuri'ar goyon baya 11, an samu ƙauracewa 4, wato ƙasashen China da Rasha da Masar da Venezuela. Za a tura sojojin zuwa Juba babban birnin Sudan ta Kudu ɗin, kuma an ba su izinin amfani da duk wani abu ciki har da ɗaukar mataki mai tsanani idan ta kama wajen aiwatar da abin da aka sa su yi. Peter Wilson, jakadan Birtaniya a Majalisar Ɗinkin Duniya, ya ce ya yi takaicin ganin cewa ƙudurin bai haɗa da ƙaƙaba takunkumin makamai ga Sudan ta Kudu nan da nan ba. To amma ya ce Birtaniya ta amince da daftarin don kawai a cima jituwa. Sabbin dakarun tabbatar da zaman lafiya da za a tura ɗin, waɗanda 'yan Afirka ne za su sa adadin dakarun tabbatar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar ya kai 17,000. Dakarun tabbatar da zaman lafiya sun ci gaba da kasancewa a Sudan ta Kudu tun bayan samun 'yancin kan ƙasar a shekara ta 2011. Faɗa ya ɓarke a Sudan ta Kudu a watan Disamba na shekara ta 2013, bayan da dakarun gwamnati masu biyayya ga shugaba Salva Kiir suka shiga fafatawa da 'yan tawaye ƙarƙashin tsohon mataimakin shugaban ƙasa Riek Machar. Ɓangarorin biyu sun rattaba hannu kan wata yarjejeniyar zaman lafiya a watan Agustan shekara ta 2015. To amma aiwatarwar na tafiyar hawainiya. Shahararriyar 'yar ninkayen nan ta Amurka, Kati Ledecky, ta kafa tarihi bayan da ta ci ninkayar mita 800 a wurin gasar Olympic da ake yi a Rio, yayin da ɗan uwanta ba Amurke Michael Phelps ya samu cikas daga ɗan ninkayar Singapore a ninkayar maza ta mita 100. Ledecky ta zama 'yar ninkaya ta farko tun bayan Debbie Meyer a shekara ta 1968 da ta cici ninkayar mita 200 da mita 400 da kuma mita 800 a gasar Olympic guda. Isar ta a gaba cikin daƙiƙoƙi 4.79, wani ƙarin bajinta ne kan tarihin da ta kafa a baya da daƙiƙoƙi 2.
To, labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce,
wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. dade ban ji wannan waka ba.
Gaskiya Aliwa, mun kwana biyu ba mu sa waka nawa ma sauraro ba.
Kalma ɗaya nake ganewa almajiri.
Albadri.
Oho, albadri ni kawai sai in je ma almajiri bawan Allah haka nake ji. Almajiri bawan Allah haka nake ji.
Sai ni ma lokacin da na fara jin waka na haka nake bada almajiri almajiri
kawai. Ni har yadda nake ji nace ba dan almajiri bawan Allah haka nake ji.
Albadri Allah.
To, masu sauraron Hila Abari ya huce ga gaishe-gaishe kamar yadda aka saba, ga gaisuwa zuwa ga Usman ɗan Hulani mararrabar Yawuri da fatan yana nan lahiya, sai kuma ta gaisuwa zuwa ga Malam Angu malamin makaranta a Yawuri da matar shi Hafsat, su ma da fatan suna nan lahiya. Sai kuma ta gaisuwa zuwa ga Hamidu Kalallabuwa a gudumari a ƙasar Jamhuriyar Nijar da fatan yana lahiya, sai kuma gaisuwa zuwa ga Profesa Baba Gana Abba Gambo a jihar Borno a Maiduguri da fatan yana nan lahiya da iyalin shi. Sai wata gaisuwa zuwa ga ɗan Azumi Tela da matan shi Hadiza da Hadiza, su ma a Maiduguri jihar Borno da fatan suna nan lahiya. Ga wata gaisuwa zuwa ga Atta Ummatan wanda ke nan Amerika a jihar Pennsylvania, haka kuma muna taya shi murnar samun ƙaruwar ɗa namiji da aka sa suna Usman, shi da mai ɗakin shi. Allah ya raya Usman ya ɗayyaba shi, amin summa amin. Sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Alhaji Abu Safiyan, shi ma a jihar Pennsylvania da iyalin shi da fatan suna nan lahiya. Ga wata gaisuwa zuwa ga Ukasha da Mustafa Abbas, dukansu ɗalibai a makarantar Makahi da ke Katsina, da kuma malamin su Malam Ibrahim Sale da fatan suna nan lahiya. Ga wata gaisuwa zuwa ga Alhaji Musa Usaini Metr Muiz da iyalin shi da kuma ma'ahiyar shi Hajji Yahura a Magariya, sai Hajara da El Jalla da Rabi matan Ibrahim Mai Sudur a Magariya, da Maina Mai Goro da Hajiya Rabi matar Mayor Alhaji Ahmadu Dan Malam da Mutari Kele-kele a Magariya. Sai kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga mai martaba Isuhu Musa Sarkin Dogo, dangane da rashin gwaggon shi Maryam Tsaiba, Allah ya ji kanta ya rahamshe ta ya gafarta mata ya sa ta huta, su kuma waɗanda ta bari da kewa Allah ya sanya ya zukata ya ƙara haƙuri da dangana, amin summa amin.
Amin summa amin Halima. Ga dimbin gaisuwar sashen Hausa na Murya Amurka, musamman ma daga shugaban sashen Hausa na Murya Amurka Leo Ken, wanda ya ce musamman a miƙa masa gaisuwa ga wani mai sauraron mu, wato shugaba Muhammad Dan Magaji Kafinta Lulu, yankin Karamar Kumar Bodinga a jihar Sokoto, saboda wani kati na musamman da ya aiko zuwa ga filin a bari ya huce. Ba rubuto shi ya yi ba, ba typing ɗinsa haka ya kwamfuta ba, amma dai ko da yake an buga shi zan ce a kwamfuta. Da Leo ya ga wannan kati ya ce abin ya burge shi, musamman ma yana ya ga an rubuta BOA ɗin nan.
Kenan shi ya zana kayan shi.
Shi ya zana kayan shi. Ya turo. Leo ya ce to a gaishe shi, ya ce a miƙa masa gaisuwa ta musamman. Saboda haka shugaba Muhammad Dan Magaji Kafinta Lulu Bodinga a jihar Sokoto, ka ji gaisuwa ta musamman daga shugaban sashen Hausa. Mu kuma muna miƙa gaishe-gaishenmu na wannan filin abare wuce zuwa ga shugaban Alhaji Dan Lami Dan Malikin Tsafi a jihar Zamfara, sai Muhammad Gandi Fire Service a Sokoto, tare da sakatare Maru Makaho Yankara Katsina, da fatan kuna nan lafiya. Muna kuma miƙa dimbin gaisuwa ga 'yan ƙungiyar masu sauraron wannan fili namu na abare ya huce a jihar Sokoto, waɗanda suka haɗa da shugaba Ali Plasco bakanikin mota More, da mataimakinsa Alhaji Idrisu Mai Gado da Kabi a Sokoto, har da shi Muhammad Dan Magaji Kafinta Lulu da muka gaida ɗazu, sai ma ji Alhaji Ahmad Sanda Duka Maje Central Market Sokoto, da PRO Abu Gwamatse Mai Doya Fara kasuwar Ɗan Ƙure. Na fata na faɗa daidai. Sokoto, sai alƙali Alhaji Salisu Mai Doya Fara, shi ma shi kuma kasuwar daji a Sokoto, wannan da yana san na faɗa daidai. Sai uban kunya Muhammadu Gandi Fire Service, wanda muka gaishe shi wato shi ma a ɗazu, da garkuwan wannan kungiya ta su wato Hassan Muhammadu Binanci a Sokoto, da fatan dukkuna nan lafiya tare da iyalai. Dan ban gaisuwar sashi Hausa na murya Amurka zuwa ga barista Isiyaku Barau sai barista Dallami Alhaji Hussein tare da Alhaji Gambo Barau Potiskum wanda ke kanan Dabo. Muna gaida shugaban majalisa Ismail Bima mai Gombawa sai kuma masu sauraron mu Hafizu Balarabe Gusau tare da Najib Alzamfari haka kuma muna gaida masu sauraron mu Umar Gidado Gumi a jihar Sokoto sai Muhammad Dandatijo tare da Sir Binanci da malam mai zanen hula Gwalalo a jihar Bauchi sai Comrade Aliyu Sambo Toro a jihar Bauchi tare da Alhaji Babawo mai taki tare da iyalansa shi ma a toron jihar Bauchi da fatan kuna nan lafiya ga dimban gaisuwa zuwa ga Nasiru Aliyu mai magani tare da Hajiya Binta Kaura sai Adamu Tahiru tare da Afan Abuya sai kuma Activist M Lawal tare da Anas Hoja sai Sade Saidu Daura tare da wato Aminu Abdu Baka Noma sai Baffa Haruna a Bajoga da Yusuf Dingari a Sokoto.
Larabci akwai dadi.
Idan mutum yana ji.
Larabci akwai dadi. Ko mutum baya ji.
Wato ke sai wani abu kuma da Larabci, wato suna da kalmomi kusan fiye da kowane harshe. A duniya abu ɗaya mutum sai ya faɗe shi hanya goma.
Ina saurare kawai sai nace ba a banza Allah ya zabi harshen Larabci. Qur'ani ya aiko manzon shi sallallahu alaihi wasallama da sako da harshen Larabci. Haka dai nake ta
tunani. Haka.
To malai irin muna da lokaci.
Na jin labarin.
Ana bi na bashi labari.
To bismillah.
Ana bi na bashi amma akwai wani turanci da nake so in maka ka taimake mu.
To.
Me rigi hitu guyus arewal ta maheri. Turanci ne.
Take wadanje.
Rigi hitu guyus Arewal Tomaheri. Wani ne ya gani ya ga English a rubuce a wani kohar gidan cin abinci. an rubuta shi kawai sai karanta abin shi.
Welcome.
Rigi Hitu Guyus Arewel Tomeheri. A Katsina ne aka yi wannan.
Har yanzu ina rude, in ba na rubuta ba zan iya karanta ba.
Rigi Hitu Guyus Arewel Tomeheri. Kama ni gari.
Right.
Yawa to.
Right.
Right guys are welcome here.
Okay. Shine right guys.
So shine Rigi Hitu Guyus Arewel Tomeheri. Maryam Daure ta ba mu labarin da naji nace wannan Swahili ne tace a ba Swahili bane. Saurari nace to bari in rubuta.
Wato ya karanta kawai a Hausance karanta wannan Turanci.
Rigi Hitu Guyus Arewel Tomeheri.
Yanzu kina da sauran sakan 30 kawai ki ba mu labarin.
To sai da abin bashi kuma.
Ba za mu miki bashi ba.
To malam Ira wani mai gida ne da uwar gidan shi. Cikin dai watan azumi ana dab da shan ruwa ita tana kitchen. Shi kuma yana zaune akan sallaya. Sai ta ji mijinta ya fara addu'a. Sai ta leko tace mishi wane me kake yi yace a kin san ina da aboki na wanda yake neman yake son Allah ya bashi mata shine nake mishi addu'a sai tace mai gida kai hankali da kalaman da kake amfani da su ka san wannan lokaci ne na karba addu'a shikenan yayi shiru dai kawai sai ya ci gaba da addu'a shi ya Allah ka ba aboki na mata ta gari mai addini mai kyau ya dagwas dagwas mai fasali yana tai matar tana kitchen tana ji kawai sai ta rarumo muciya ta zo ta kwala mishi akan shi sai ya kama kanshi yace a layaki me ya same aboki na wani kewa addu'a dan ya samu mata sai ta ce kakka dauke ni sakare mana ka azaban san hadisin da ke cewa duk dan ungari duk wanda ya dan uwan shi addu'a akwai mala'ika a tsaye akan shi yana cewa to kai ma Allah ya baka irin wannan to kaji
wato yana yi wa kansa kenan shi ba
to yana roƙon Allah ya ba abokin shi mace ta gari mai kyau ashe shi ma mala'ika zai ce to kai ma Allah ya baka irin ta kishin mata har da addu'a mun shiga uku Allah ya shirye mu
Ba sauraro sai ya bako gobe da Allah wani gizo ya nuna mana.
Oh,
madalla kafinmu kai ƙarshen shirin namu na yanzu ga labaran duniya amma a takaice.
To a takaice dakarun jaddada demokradiya a Syria SDF a takaice jiya Juma'a sun kwace iko da dokacin tungar IS a Manbij wanda ke daura da kan iyakar Turkiya a cewar mai magana da yawun kungiyar. Jami'an kiwon lafiya a Najeriya na kan shirin gudanar da wani gagarumin aikin rigakafin cutar shan inna ko polio bayan cutar wato bayan bullar cutar a wurare biyu wanda wani babban koma baya ne ga bangaren kiwon lafiya na kasar wanda ke kan tafarkin barata daga cutar. Yar takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ta bayyana takardun shaidar biyan harajinta da kashi 34.2 cikin 100 na kuɗin shigarta bara, a yayin da ɗan takarar jam'iyyar Republican Donald Trump ke ci gaba da fuskantar matsin lamba kan ya bayyana tasa takardar shaidar biyan harajin. Jami'an tsaron Amurka sun yi kira ga Rasha da ta sassauta kalamanta game da Ukraine tare da gargaɗin cewa Rasha na iya ƙara zafafa al'amarin da tuni ma ya ta'azzara. Kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya ya ba da umarnin a tura ƙarin sojoji 4,000 zuwa Sudan ta Kudu, duk kuwa da rashin amincewa da gwamnatin ƙasar ta nuna game da wannan matakin. Wato, jami'an tsaron Amurka sun yi kira ga Rasha da ta sassauta wannan yunkuri nata na nuna cewa Ukraine ba ta mai da hankali game da yunkurin tabbatar da zaman lafiya a yankin.
To madalla da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can anjima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin da izinin Allah, inda za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka, ni Muhammad Lalo ke cewa huta.